tunda sun yi safiya ne ma jama'a suka soma turuwa zuwa rumfunan zabe da nisa ka da kuriyansu kuma ko ina ka duba jami'an tsaro ne musamman ɗan sanda ke shawagi domin tabbatar da doka da oda kamar dai sauran masu ka da kuriya shi ma ran takarar babbar jami'ar adawa ta PDP kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ka da kuriyarsa shi da ɗaya daga cikin matansa Titi Abubakar a rumfar zaben da yake yi na ajiyar unit 002 da ke cikin Jimeta a nan fadar jihar inda kuwa ya samu rakiyar magoya bayansa kamar haka. Dan takarar shugaban kasa na jami'ar adawa ta PDP kuma Atiku Abubakar yanzu haka da kuke ji ya zo yana ka da kuriya su ko me a cikin zai ci game da wannan zabe ne
good I am impressed with the turnout of people and I hope the presiding officers or the electoral officer will be able to cope with the turnout
why did it take
a bit na kai ya bani ya kayatar wa shine mutane da yawa sun fito wannan zaben kuma na fata za a yi zaben lafiya kuma a gama
lafiya idan ka tura za ka bi kuma ka tura za ka bi
to kaga ni dan demokradiya ne ba kaman wasu ba
shi ko Muhammad Ila su gama ba na ko cikin jami'an sa ido na wata jami'a ya ko bai ne da ma'aikin ke tafiya ya zuwa yanzu
ni na riga na yi zabe ina su fa bai zuwa mazabu ne wanda muke da su a nan yolarin guda 167 muna zagawa saboda mu ga yadda ake gudanar da zabe yanzu dai wannan mazaba ka sani mazaba ce ta dan takarar shugaban kasa na jami'ar PDP kuma tsofan mataimakin shugaban kasa a wazirin Adamawa.
Zabe yake tafiya a wuraren da ka zaga.
Zabe yana tafiya daidai yadda ake so, daidai yadda ake so, ba wani hayaniya ba kuma. Dan mutum in yayi hayaniya ko wani abu ya samu koman sa. To dan haka zabe yana tafiya daidai ba wani matsala ba musamman abin da zai faru gaba ba.
Ga wanzu rahotanni daga wasu sanjiyoyin Adamawa da Taraba na ko can an samu jinkiri a wasu mazaban kamar yadda wannan mazaunin garin Gindin Daurawa da ke jihar Taraba ya tabbatar.
To kun yi zabe yanzu?
A mun yi zabe ba har kuma ba ba a kwace ba. Sai mun ta tsaye na isu na iya ga na fara suna ta hadu a mutaki. Ko an ce za a kawo amma yanzu ba ta ba.
Yanzu yanzu ana ci gaba da kada kuriya wasu rumfunan zaben da na ziyarta Ibrahim Abdul Aziz. Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.